nan Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4 da rabi na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Alhamis 14 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harandi ke jagorantar shirin tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da wasu sabbin dabaru da gwamnatin Muhammadu Buhari ke shirin dauka dan yin garan bawul ga majalisar ministoci. A jihar Borno kuwa ana shirin gurfanar da wasu da ake zargi da aikata miyagun laifuka a gaban kuliya. Bayan nan sai mu kawo muku rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kana sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu akai ga jin waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Alhamis, ƴan sanda a Norway sun ce harin kwari da baka da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar a garin Kongsberg da alama aikin ta'addanci ne. A taron manema labarai, shugaban ƴan sanda na yankin Ole Bredrop Severud ya faɗa wa manema labarai cewa wani mutum mai shekaru 37 wanda ya koma addinin Musulunci dan asalin ƙasar Denmark ne ya kai harin, wanda ƴan sandan yankin suka san shi saboda fargabar cewa ya zama mai tsatsauran ra'ayi. Hukumomi sun ce mutumin mazaunin yankin Kongsberg, wanda ba a bayyana sunan shi ba, ya aikata laifin shi kadai, sannan ya amsa laifin kai harin kuma yana ba wa jami'an tsaro haɗin kai a binciken da ake masa. Hukumar tsaron cikin gida ta Norway ta ce binciken zai yi ƙarin haske kan abin da ya jawo faruwar lamarin. Harin ya faru ne a ranar Laraba a wani babban yanki na garin Kudu maso gabashi, mai yawan mutane 26,000, mai nisan kilomita 70 daga Oslo, babban birnin kasar. ‘Yan sanda sun ce an raunata wasu mutane biyu, ciki har da ɗan sandan da baya aiki, an cafke wanda ake zargin kimanin rabin awa bayan faruwar harin. Akalla mutum 4 sun rasa rayukansu, sannan wasu 20 sun jakkata a ranar Alhamis bayan da aka bude wuta yayin wata zanga-zanga a babban birnin Lebanon, wacce ke adawa da alƙalin da ke binciken mummunar fashewar da ta auku a bara. Prime Minister Najib Mikati ya yi kiran da akai zuciya nesa, yana mai kira ga jama'a da kada su bari a tunzura su don su tada husuma. Tun gabanin zanga-zangar, dakarun kasar ta Lebanon sun yi gargaɗin cewa za su buɗe wuta ga duk wanda ya harba harsashin gaske. Babu dai tabbacin abin da ya sanadiyar harbin wanda ya auku a ranar Alhamis. Masu goyon bayan mayakan sa kai na ƙungiyar Hezbollah da mukarrabanta sun yi dandazo a kusa da fadar ma'aikatar shari'ar kasar da ke Beirut don yin zanga-zangar adawa da alkali Tariq Bitar. Ƙungiyar na neman a sauke Bitar saboda tana zarginsa da saka siyasa a lamarin ta hanyar ware wasu jami'ai. A watan Agustan shekarar 2020, wata mummunar fashewa ta auku sanadiyar wasu sinadaran ammonium nitrate da aka ajiye a babbar tashar jiragen ruwan kasar, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 200 ya kuma jikkata wasu dubbai. Fashewar har ila yau ta ɓarnata gidaje da dama a unguwannin da ke makwabtaka da tashar jirgin ruwan. Jihar Victoria ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 su 2,297, adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar da wata jiha ko yanki ya gani a ƙasar ta Australia tun bayan ɓarkewar annobar. Amma yayin da masu kamuwa da cutar ke ƙaruwa, hukumomi suna fatan nan ba da jimawa ba za a ɗage matakan ƙulle a birnin Melbourne a cikin kwanaki idan adadin adadin wanda suka yi allurar rigakafin ya kai kashi 70. Hukumomin lafiya a Victoria ba sa tunanin adadin sun kai kololuwa, amma sun ce yawan allurar rigakafin yana karuwa cikin sauri, kuma suna kan hanya dan nan ba da jimawa ba za su dage umarnin zaman gida a babban birnin na Melbourne. Kusan kashi 69 na al'ummar kasar ta Australia sun yi allurar rigakafin biyu. Ministan lafiya na tarayya Greg Hunt ya ce me yiwuwa nan ba da jimawa ba za a amince da maganin Pfizer ga yaran Australia masu shekaru 5-11.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. ‘Yan Najeriya da dama na kira ga shugaban kasar Muhammadu Buhari da ya gaggauta yin garan bawul ga majalisar ministocin shi don yin tankaɗe da rairaya ga waɗanda ba sa gudanar da ayyukansu da aka rataya musu, don ta haka ne kawai za a iya samun masu kishin ƙasa. A daidai lokacin da waɗannan kiraye-kiraye ke ƙara faɗaɗa, gwamnatin ta shirya wani taro na bita ga majalisar ministoci don ƙara azamar da su akan ayyuka da aka wakilta musu. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya zanta da babban sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha akan wannan shirye-shiryen nasu.
Abinda ake dinnan a samu abubuwa guda uku ne, shine ayi enhancing the security, ayi fighting corruption, da ayi diversifying the economy. Duk waɗannan abubuwan kuma ba wani wanda za ka ɗauke shi in isolation. Shine abinda ya sa president ya ba da umarni in kasa waɗannan abubuwan kowane wata uku a tabbatar an yi bincike ina muke a cikin kowane priority area guda tara ɗin.
Duk da matsalolin da ake gani, an ga kamar ɓangaren tattalin arziki da tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa, gwamnatin ku ta samu maki kusan 60 cikin 100, amma sai 'yan ƙasa suna ganin cewa anya su a zahiri ba su ga haka ba fa ko?
To, za su rayuwar ɗan adam kenan. In ka ga kana aiki za a ce ba a me yasa ba kai wannan ba, me yasa ba kai wannan ba. To waɗancan na da ba sa kome kuma fa da aka gaya musu. Ka ga wahalar ɗan adam kenan. Roƙonmu ga mutanen Najeriya sai a yi haƙuri. A yi haƙuri a kuma ba da goyon baya. Maganar tsaro ba na gwamnati ba ne kawai. Abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan yanzu ka tabbatar aka cewa gwamnati tana iya restoring law and order. Amma peace fa na talakawan ƙasar nan ne da hukuma wanda suke mazaune inda ba a samun zaman lafiya. Da muka je Jos da ni da Sultan da kan president, mutanen Plateau sun gaya mana aka cewa da sojojinmu da security agents namu suna iya restoring law and order ne kawai. Peace product ne na shawarwari da mutanen Plateau za su yadda ma kasu. So ya nuna aka cewa akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati tana iya yi, amma kuma akwai hakkin al'umma a yanda za a gyara kasar nan. In ka zo maganan cin hanci da rashawa, ai abin ba one way bane kawai. Akwai mai bayarwa, akwai mai karba. Kaga wannan duk kuma ya shafi hukuma, ya shafi kuma 'yan kasa. Dan dan kasa bai bayar ba, wanda yake rike da hukuma ba ya da hakkin karba. So akwai abubuwa da yawa wanda kuma za mu ci gaba da roƙon mutanen Najeriya akan cewa wannan abin da yake faruwa a kasar nan mu ne za mu iya maganta shi, mu ne za mu iya kawo cin gaba a kasar nan, ba gwamnati ita kaɗai ba ce za ta iya kawo cin gaba a kasar.
To yanzu akwai abin da za ka faɗa da zai gamsar da 'yan ƙasa cewar waɗannan ƙwararru masu zaman kansu da kuka kawo su yi wannan aikin sa ido da kamar gwajin ko tantance abubuwan da kuka yi ba za su yi domin son kai ba cewa ku kuka ba su aikin nan, shi yasa za su faɗi abin da kuke son ji?
Wallahi babu. FCDO PAL ɗin nan agency ne na British High Commission, ba mutanen kasar nan ba ne ba. Agency ne na British High Commission wanda ta sha tana aiki a kasar nan. Dayan kamfani da ta taimake mu, kamfani ne wanda take da branches a kasashen duniya gabaki ɗaya. KPMG aikinsu ne su yi analyzing data, aikinsu ne su duba abin da yake tafiya a ƙasa. Wannan da suka zo suka yi mana nan kusan kyauta suka yi mana, don yawanci su ƴan kasa ne. Banda haka, in ka duba mutanen da muka sa su yi panel, su yi coordinated panel discussions din nan, kuma su yi framing questions da za a tambaya. Ba mutumin gwamnati ko guda ɗaya ciki, ko civil society ne, ko business community ne, kamar su Aliko da muka kawo, da su Adesi na Sahara Energy, da su sauran su da suka yi participate. Duk ba mutumin gwamnati a ciki, because ni bari in gaya maka wani abin da ya buɗa min ido. Da aka ce in zama chairman na COVID-19 presidential task force, da muka kawo corporate world, private sector into reach, mun ga yanda muka ci nasara. Sai suka kafa nasu group suna kira ta kakobi.
Daga batu na garan bawul ga majalisar ministoci, sai kuma mu shiga bangaren tsaro. Ayyukan ta'addanci a cikin jama'a na ƙara yaduwa a duk sassan Najeriya. Hakan yasa jami'an tsaro tashi tsaye da yakar masu aikata miyagun ɗabi'u. Rundunar 'yan sanda a jihar Borno ta gudanar da wasu da ake zargi da aikata miyagun ayyuka. Daga birnin Maiduguri ga Haruna Dauda biyu ɗauke da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da mutane 76 ga manema labarai da ake zarga sun aikata laifuka daban-daban a wurare daban-daban da ke faɗin jihar. Rundunar ta ce wannan mutane da aka kame ana zarga ne da laifin kisan kai da fashi da makamai, daga rukwa da mutane da laifin fyaɗe da kisan kai ba da gangan ba, da dai wasu laifuka daban wanda ake batun cewa za a gurfanar da su a gaban kuliya don aka gama bincike a kansu. Kwamishinin 'yan sanda Alhaji Abdul Umaru ne da ya bayyana hakan lokacin da ake gurfanar da mutane a bani malabari.
Aurawa gidajen mutane ana sasace fyaɗe kisan kai, sannan kuma akwai masu hawa keken napep suna fusge a wayoyi da tukan kunnan mutane, hadda masu zuwa POS da kuma suna yin fashi wani lokacin ma hadda bindiga. Akwai kuma masu satan kayayyakin wuta kamar na nefa wanda sun sa Borno cikin bala'i, gashi nan ba hasken wuta kusan wata tara.
To koya mutane da ake zarga ke ci da irin wannan laifuka da ake zargan su da shi.
Ina suna kocewa ne a guri wani gari da wuka ne a cikin keke napep babu. Na dauke shi akai ne ango ne
sunan wanda aka dauka shine dadi ga ganshi kuma Alhaji Abdu ya shafa to Fulani ne suka zo anan suka same mu suke neman cewa gashi abinda za su je su yi so muraka su je mana wajen gidan Alhaji Abdu ya shafa su yi wannan abu, sai muka je muka tsaya waje tsoran su suka shiga suka dauki dan shi suka tafi da shi suka yanka kudi aka biya sannan suka sake wannan yaro. Daga ciki kuma akwai guda biyu wanda suna kusa gari wanda muka san su lokacin sun zo da rani haka guda biyu, shine ya zo ya same ni a gari da rana ya fito bakin kwalta zai kama nafe ya same ni yace dan uwana ga wannan wando zan baka shi ka sa dan saboda rigan shi babu ban san abu akai ba sai na sa wandon na fito gari da shi sai aka gani a jigina aka kama.
Mun yi fada ne da wani a wajen wasa a cikin Maiduguri wayancan kuma suka cire makamai wani da adda wani da uka wani da sanda. Sai wanda ya rasu din sai ya samu ya buga min adda ta kaina gashi nan ma tabo a kaina sai ya samu hannuna da ya samu hannuna kuma sai na rikice na fita daga lungu da gudu sai abokaninsa suka kara kurkure ni suna ta duka na da sanda sai aboki na daya ya fita da gudu shi ma lungu sai ya duro ta area mu ya shigo sakanin mu sai garin zai tube rigansa sai naga uka a jikinsa sai da zare wannan ukan sai na buga mara cinya kuma yaro ya riga da ya rasa ransa.
A ranar Litinin da gabata ne ji ake zargin wasu mutane da kisan kai da aka ce sun kashe wani headmaster a gidansa wanda ke koyarwa a makarantar Ashan Sharma Primary School da ke nan cikin Kirimi da kuma ake kira Abubakar Usman Ahmed dan shekaru 42 da haifuwa. Ko a kowane mataki da jami'an sannan suka dauka halin yanzu
daga lokacin zuwa yanzu mun kama mutum uku wanda muna zargi lalle muna zargin cewa da hannunsu ko su suka yi, amma binciken shi tabbata cewa su suka yi ko ba su suka yi.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Abdul Umar kenan ke bayani kan wasu mutane 76 kami kuma ke zarga da aikata laifuka daban-daban. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Tun bayan kammala zaɓuɓɓukan shugabannin jam'iyya mai mulki ta APC a matakan unguwanni wato ward da ƙananan hukumomi a Najeriya, wasu gaggan 'ya'yan jam'iyyar suka fara zafafa azamarsu na shiga takarar shugabancin jam'iyyar a matsayin ƙasa. Duk da batun shiyar da ya kamata shugaban jam'iyyar da shugaban kasa su fito, wanda yanzu haka ake ta cece kuce a kansu. Mutane da dama ne daga sassa daban-daban na kasar suka nuna kansu don shiga takarar shugabancin jam'iyyar. A yanzu dai shugabancin jam'iyyar APC a matsayin kasa na karkashin kwamitin rikon kwarya ne bisa jagorancin gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni, wanda ya rike jam'iyyar tun bayan rushe shugabannin jam'iyyar wanda Adams Oshomole ya shugabanta. Daga shiyar jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, duk da cewa akwai wasu da suka nuna sha'awar shiga takarar, tuni tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Kudu a majalisar dattawan Najeriya Umaru Tanko Almakura ya fito bainar jama'a ya tabbatar da shirinsa na karfafa jam'iyyar ta APC don tunkarar zaɓuɓɓukan shekara ta 2023 da kuma haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar a matakai daban-daban. Sanata Umaru Tanko Almakura ya shaida min dalilinsa na shiga takarar shugabancin jam'iyyar ta APC.
Allah cikin ikonsa, na ɗaya daga cikin mutane wanda tun daren fari muka zauna muka samu haɗin gwiwa wurin kafa wannan party, kuma na san irin gwagwarmayan da aka yi da tunanin da aka yi da sadaukar da kai da aka yi da yarjejeniya da aka yi tsakanin waɗannan manya-manyan jam'iyyu wanda suka yarda su narike da aƙidodinsu da manufansu su rungumi manufa wanda duka za a yi tarayya kanta don samun daidaituwan tafiyan siyasa da demokradiyya wannan ƙasa. Sanin wannan zai ba duk wanda zai jagoranci wannan jam'iyya gane manufan da aka kafa wannan party, kuma ya tafi da al'amuran party din ta yanda zai ma kowa daidai ba tare da an danna haƙƙi ko buƙatan kowane daga ɓangarorin da suka haɗu ba. To shi yasa naga ina ɗaya daga cikin mutanen da aka yi wannan tun daren fari, kuma ina ganin idan mutane suka bani dama shugabanci wannan fati zan bi wayannan ka'idoci da ya kawo haɗin gwiwa nan. Na biyu kuma zan tabbatar da na yi adalci a ba kowa haƙƙinsa, kuma a yi abin da shi ne zai zamanto cikin tsarin demokradiyya wanda kowa zai amince.
Kowaɗanne dabaru Almakuran zai yi amfani da su wajen magance matsalolin da suka yi da baibaye wa jam'iyyar APC don samun sauyi mai inganci?
Ai, matsalolin da suke samuwa a wannan jam'iyya abu ne wanda ba abin mamaki ba ne, domin inda ka tara mutane da dama kuma daga ɓangarori daban-daban kowa da irin nasa ra'ayi, kuma kamar yadda party ɗin yana ƙara yaɗuwa yana ƙara ƙarfi yana ƙara girma, to dole ta kasance ana da damuwoyi daban-daban wanda yawan mutane da cunkoson su ya kawo wannan. Saboda haka wannan ba abin damuwa ba ne, kuma wannan damuwa da suke faruwa za su ci gaba da faruwa. A yau wannan jam'iyya tana da mutane wanda suka yi rajista aƙalla mutane miliyan 40. Wata fati take da wannan girman. Saboda haka duk inda ka tara mutane miliyan 40 to kana da bambance-bambance miliyan 40. To don abin da ake samu na tangarda daga ward local government da state, wannan wasan yara ne. Idan aka samu kyakkyawan shugabanci za a samu yadda za a kammala wayannan damuwoyi a tabbatar da cewa ko da yake suna nan ba su ma party din illa ba, kuma ba a iya samun wanda zai gudanar da irin wannan sai wanda ya san yadda party din ta taso, wanda kuma yana da alabasirati na tafi da al'amuran siyasa ba jiya ba ba yau ba ba shekaran jiya ba.
Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakil Nasarawa ta Kudu Umaru Tanko Almakura. Wani kusa a jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, Chief Kaninko Dan Philip Baraden Akun, ya ce shugabancin babbar jam'iyya a ƙasa mai girma irin Najeriya na buƙatar mutum da yake da ƙwarewa a siyasa,
wanda zai kawo haɗin kai a party shine farko. Tanko Almakura, as far as I'm concerned, mutum ne wanda ya yi aiki wanda za a zo a gani. Idan kin shiga Nasarawa studio za ki gani development all over. A tabbatar kai kowa ya hadu an zama daya a party, sannan aka zama daya duk wanda da aka taka su da wanda suna da wansu bambance-bambance a dawo a yi sulhu so that a samu cin gaba party. Idan kowa ya kawo da wannan son kai musa party first, mu tabbatar everybody kowa yana da amfani, idan aka yi wannan za a samu cin gaba.
Chief Kaninko Dan Philip kenan. Shi ko Alhaji Jamilu Baba jigo a jam'iyyar APC a jihar Plateau, wanda ya fara da tarihin jam'iyyar ta APC, yace jam'iyyar na buƙatar wanda zai kawo haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar da baiwa kowa haƙƙinsa.
Gaskiya kamar yadda kika sani ita wannan jam'iyya ce wacce take da tarihi, wanda a tarihin Najeriya ba a taba hada jam'iyya wanda jam'iyyu manyan jam'iyyu na adawa suka dunkule suka kafa jam'iyya ta yi karfi kamar APC ba. Wannan shi ya bata dama suka karbi mulki a hannun jam'iyyar da take rike da mulki a wannan lokacin PDP. Kuma manyan jam'iyyun nan sun hada da CPC ta wanda Muhammadu Buhari yake shugabanta, ACN wanda Bola Tinubu yake shugabanta, da AMPP wanda National Chairman ɗinta shine Ogunnaya Ono. Even though an samu NCN jam'iyyar PDP sun shigo da NCN bangaren Abga, a lokacin wannan shugabancin ACN ita take rike da shugabanci, CPC take rike da mukamin Deputy National Chairman, sannan kuma AMPP take rike da mukamin secretary. A yanzu kuma haka ake tafiya. To tunda an zo za a yi babban congress na kasa baki daya, waɗanda suka fito a jam'iyyance ƴan jam'iyya ne suna da dama su nema. Amma Allah hakika shi Tanko Almakura, gwamna na Nasarawa state, wanda shine gwamnan CPC, shine ya tafi maja a karkashin jam'iyyar Buhari, wannan nema da yake yayi daidai. Kuma a matsayinsa na dan CPC, a matsayina na dan CPC, ina mara ma baya dan ya kamata ya karbi shugabanci tunda Buhari zai ba shugabancin kasa. Mutumin da ya shugaban matasa a 1979 Second Republic na MPN, kuma yanzu ya zo yayi gabna, gashi kuma yana sanata, a ce ba shi da korewa jin jam'iyya, a to waye zai yake da korewa da yafi shi? So ya yana da kwarewa kuma zai iya kai ga jam'iyyar da gaci. Kijiba abin da yayi a lokacin da yake gwamna a Nasarawa, ya hada kan jam'iyyar, ya rike mutanen jam'iyyar, kuma da ya tashi ya sake dore wanda ya jam'iyyar ta kawo ya tsaro ta karbi mulki. Don haka lallai ina tabbatar miki zai iya rike mu jam'iyyar.
To amma wani sauye-sauye kake gani ya kamata a yi a jam'iyyar APC?
To abinda mu muke so mu gani shine lallai tunda mulki muke na demokradiya, a yi komai a bisa tsari na demokradiya, a ba wa ƴan jam'iyya dama su zaɓi shugabancin da suke so, kar a ɗauki zauna a musu ɗauki dora. Duk wanda ya fushi aka ɓata ma rai, muna ba shi hakuri ya dawo. So fatan da nake yi ga shi wanda zai zama shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, musamman shi tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Tanko Almakura, shine idan Allah ya tabbatar mu da wannan da goyon bayanmu, muna ma kyakkyawan zato, kuma muna kira da ya haɗa kan ƴan jam'iyya. Duk waɗanda farko shine in Allah ya bashi ya setting committee na sasantawa, da kuma ba waɗanda ransu ya ɓaci, a bi su, a rarashe su, a dawo da su don a tafi tare. Na biyu kuma shine tsarin da za a yi na tafiyar da jam'iyyar ya zama tsari ne wanda za a ba kowa dama, kamar yadda kundin jam'iyyar ya ce cewa yana da dama ya tsaya a zaɓe shi kuma ko ya zaɓa. To wannan fata nake.
Duk da shike ana sa ran fitowar waɗansu daga shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya don yin takarar shugabancin jam'iyyar ta APC, waɗanda sunansu ke tashi a shiyar su ne Sanata Umaru Tanko Almakura daga jihar Nasarawa, Sanata George Akume daga jihar Benue, da kuma Sanata Sani Musa daga jihar Neja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Da haka muka zo ga faifan takaitattun labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurare yana cikin koshin lafiya. Kai mu da tsokaci game da batun mai bada shawara ga hukumar kwallon kafar Najeriya, wato Gina Towa. Amma da farko za a ji cewa kocin jamhuriyar Afirka ta tsakiya, ko kuma Central African Republic, Raul Sabo ya zargi alkalin wasa Luis Hakizimana kan rashin nasarar da kasar ta yi a ranar da suka fafata da kungiyar Super Eagles na kasar Najeriya, cewa shi ya taimakawa Super Eagles din ta yi nasara kan kasarsa da ci 2-1 a ranar Lahadin da ya gabata a gasar neman shiga neman tsayawa a kwallon duniya wanda za a yi a kasar Qatar a shekara ta 2022. A halin da ake ciki kuma, kasar Senegal ta kasance kasa ta farko a nahiyar Afirka da ta sami nasarar cimma kaiwa ga gaci don shiga gasar cin kofin duniya wanda za a fafata a shekara ta 2022 a kasar Qatar idan Allah ya kai mu. Kasar Senegal din ta sami wannan nasarar ce bayan da ta lallasa kasar Namibia da ci 3-1 a ranar Laraba da ta wuce a birnin Soweton Afirka ta Kudu, dalilin rashin kyawun filin wasa da ke birnin Windhoek da kasar Namibia. A dai gefen kuma, mai horar da kungiyar kwallon kafa na mata a Najeriya Randy Holdrum dan kasar Amurka ya gayyaci 'yan kwallon kafa na mata su 22 wanda za su fafata da kungiyar kwallon kafa na mata na kasar Ghana da ake kira Black Queens. Za a fafata zagayen farko a ranar 20 na watan Oktoba nan da muke ciki a filin wasa na Mobolaji Johnson da ke Lagos, yayin da zagaye na biyu za a yi a ranar 24 ga watan Oktoba a birnin Accra, Ghana. Yanzu kuma za ku ji tsokaci game da mai ba da shawara wa hukumar kwallon kafan Najeriya Gina Rowa kan batun a sallame shi ko ku a.
Assalamu alaikum Michael, mulkuci labarin wasanni a ainihin tunda aka zakulo ga Nitro ya zo Najeriya. Ne mutum goyon bayan sa ba saboda duk a inda yayi ke koyar da ƴan wasa a Afirka ba inda yayi kware, ba inda yayi ya samu cigaba, ba inda yayi a ce ya tabuka wani abun a zo a gani. Amma lokacin shine yafi arha Najeriya ta dauko shi tun da yazo yana da gida a Lagos, amma sai dai in yazo ma baya kwana ciki, sai dai je kwana a hotel.
Baya zamani a Najeriya?
Ba a Najeriya yake zama ba. Sai in akwai wasa shine zai zo Najeriya. Tun da aka dauke shekaru 5 yanzu nan bai taba zama a Najeriya ba, sai dai in akwai wasa kuma ana biyan shi a dala. Amma ga ƴan wasan Najeriya suna yi ba a biyan su. So da yawa suna yin bori ai. Ai wannan wasan da aka yi na shekarun jiya din nan ma ai borin da suka yi shi yasa har Central African Republic ta zo ta sha mu a gida. Tun da yazo babu wani cigaba da aka samu a rukunin ƴan wasan kwallon Najeriya na kwallon kafa. Ai an dauke shi a matsayin ya dinga koya wa ƴan Najeriya gaba ɗaya ne, ba Super Eagles kawai ba, ƴan Najeriya duk masu buga kwallon kafa. Tun da shi ba coach bane ai, shi technical advisor ne wa NNF, NFF, kungiyar kwallon kafa ta Najeriya. Shi ne mai ba da shawara. Coach din Najeriya shi ne Joseph Yobo. Ai yayi nashi kawai tattara ya bar Najeriya. Ni na wake na.
Za mu karkare shirin namu da batun wata tauraruwar 'yar guje-guje ta kasar Kenya mai suna Agnes Tirop mai shekaru 25 da aka same ta a mace a gidanta. Ita dai Tirop ta wakilci kasar Kenya a gasar motsa jiki na Olympics da aka gudanar a birnin Tokyo kwanakin baya a tseren mita 5,000. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
A yau Alhamis, 'yan sanda a Norway sun ce harin kwari da baka da ya sanadiyar mutuwar mutane 5 a garin Kongsberg da alama aikin ta'addanci ne. A taron manema labarai, shugaban 'yan sanda na yankin Ole Bredrop Severud ya faɗa wa manema labarai cewa wani mutum ne shekaru 37 wanda ya koma addinin Musulunci ɗan asalin ƙasar Denmark ne ya kai harin, wanda 'yan sandan yankin suka san shi saboda fargabar cewa ya zama mai tsatsauran ra'ayi. Hukumomi sun ce mutumin mazaunin yankin Kongsberg, wanda ba a bayyana sunan shi ba, ya aikata laifin shi kadai. Akalla mutum 4 sun rasa rayukansu, sannan wasu 20 sun jakkata a ranar Alhamis bayan da aka bude wuta yayin wata zanga-zanga a babban birnin Lebanon wacce ke adawa da alƙalin da ke binciken mummunar fashewar da ta auku a bara. Prime Minister Najim Mikati ya yi kiran da akai zuciya nesa, yana mai kira ga jama'a da kada su bari a tunzura su don su huta da husuma.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau a wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safen ku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauraro bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.